הנמתום ומניים שבטחים גם יחד. הנמתום ומניים שבטחים גם יחד. הנמתום, הנמתום, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. It's like precious oil flowing down the beard of Aaron, from the top of his head to the edge of his robe. Hine, hine ma tov, hine ma tov umanai, shevet achim gam yachad. Hine ma tov umanai, shevet achim gam yachad. Hine ma tov, hine ma tov, laila 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 laila. Hine ma tov, hine ma tov, laila 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 laila. On the mountains of Zion, for there the Lord commanded blessing, life forevermore. Hine ma tov umanai, shevet achim gam yachad. Hine ma tov umanai, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה.
Da 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 shadow of the Almighty, and I will say of the Lord, He's my refuge and my fortress. And I will say of the Lord, He's my refuge and my fortress, my God. My God in Him.
Oh, days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sore, still we are the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes riding on the clouds, shining like the sun at the trumpet call. So lift your voice, the year of Jubilee, out of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple.